Wasu ‘yan bindiga a kan babura ɗauke da manyan bindigogi sun hallaka mutane 21 a wasu ƙauyuka guda hudu na jihar Niger Najeriya da tsakiyar ranar Litinin ɗin nan. Maharan dai bayan sun kashe waɗannan mutane a ƙauyukan Kurebi da Sabon Gida da ƙauyen Sarari da kuma Rafin Kanya, dukkaninsu a yankin ƙaramar hukumar Shiroro, sun kuma yi awon gaba da wasu mutane kimanin 40, kamar yadda wani mazaunin yankin Malam Galadima Salihu ya yi ƙarin bayani.
To yau abin da ya faru, miyagun mutanen nan sun fito adadi mai yawa, sun zo ƙasan mu, ƙasan wuraren Kurebi, sun shiga ƙauyen Sabon Gida da Sarari da Rafin Kanya, sun kashe mutane 21 a yau din nan, misalin ƙarfe 10:11 na safiyar nan. Safiyar yau Litinin din nan sun kashe mutum 21, sun sace mutane kusan guda 40. Yanzu haka sun wuce da su, sun jijjimo su ciwo da makamai, sun wuce sun bar mutane gaba ɗaya, mutane sun watse sun tagayyara fiye da yadda ake tunani.
Wannan mutane a ƙasa suka zo ko da babura?
Sun zo da babura a ƙasa, sun rabu ne kashi uku. Wasu suka zo Rafin Kanya, wasu suka je Sabon Gida, wasu suka je Sarari. Da haka kowane group sun zo aƙalla mashin 40-40.
Kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Niger ya ci tura. Domin kuwa kakakin 'yan sandan Wasiu Abiodun bai ɗauki waya ba, to amma shugaban kwamitin tsaro a jihar Niger, wanda kuma shine sakataren gwamnatin jihar, Alhaji Ahmad Ibrahim Matane, ya ce su da labarin harin, amma ba su da tabbacin adadin mutanen da aka kashe.
Suna da masu suka sun kusan 300, kowane kuma yana da goyo kila 1-2. Kaga mutanen suna da yawa. So a lokacin da muka yi magana, muka sa jirgi ya yi kokari ya ga, ya je ya ga abin da ya kamata ya yi, domin a tarwatsa su. To abin da ya faru shi ne, saboda yanayi har zo ya dan shiga kaɗan, jirgin bai iya yin abin da ya kamata ba. Amma duk da haka nan, jami'an tsaro sun bi suna ta monitoring su tabbata cewa shi mutanen nan ta ina suka yi da sauransu. A faɗakar ma sauran 'yan banga da kuma sauran jami'an tsaro da suke watsa a cikin wannan Shiroro. A maganar da ake yanzu ban da cikakken bayani game da mutane nawa ne aka kashe a Kurebe, amma ina tabbatar maka cewa zuwa anjima idan muka samu cikakken bayani za mu tabbatar maku mu gabatar da shi.
A 'yan kwanakin nan dai, jihar Niger da ke tsakiyar Najeriya mai iyaka da Abuja, fadar gwamnatin Najeriya na fuskantar harin hare-haren 'yan bindigar a daidai lokacin da sabbin shugabannin sojojin Najeriya ke kama aiki. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.